masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alkhairi ya wurin naku
lafiya limi ya wannan mako da aka ji da zafi aka ce lokacin abu a yi shi
wallahi gaskiya an koyi zafin nan mallam ba dama
ai ni wannan furannin da suke kofar gidana ko aka ce wai ko bature yake duk wani abin da ka je yana maka dadi wani lokaci kuma sai gaci da nashi kalubale
haka
yawa to ban ruwan nan za dai ka zo ka ga an yi ruwa kamar amma ana daukewa ka bashi kwana ɗaya sai kamar
kana fitowa ma kai kanka kana jin zafi bayan an ruwan ya gama
ruwa na daukewa sai ka ga zafi ka gansu sun yankwane na ce to
kuma ba
ina gansu sun yankwane wai sai in ce zan dan fesa musu wai a ce bari sai da yamma ce amma su ma suna sa dan fesa musu
haka ne ba su ma su tabo
wannan su ba su dan su gaba su dan farfado ko baba ka ba ta gaske ai baba bare na baka labarin drama a bayan gida da takin ba na zamani ba takin alheri group
to
takin da gaso dai wanda ake tarawa da composite ji bature to takin gargajiyan nan da ya sheke tumatir ya ji dadi ya ta cinna tsawo ya fi tsawo na kyaya
to ko daga wannan tumatir ne mu ma muka yi rabo
Dr. Babangida amma mijin Dr. Babangida wato Babangida Jibril kenan mijin Dr. Babangida
na'am
mijin Dr. ba shi bane Dr.
oh lalle ne kai yanzu da gane
Dr. Babangida wato shi Babangida Jibril sai mu wai ko bano menene yace wai ko an cika tashi ne ko menene to bana sai da zo na sa mafi yawa a gaba inda fulawa take to fulawa da ka sani da yan a bakin kofar office din nan yan kudu
haka ne irin wannan
awaya sake tunawa ya fito lalle to
lalle ka sani taki
zan fara wasan gona kenan.
Eh, ware kuwa.
Zuwa gasa, gasa.
Eh, ki shiga gasa, kila zamu dauki.
Gasa manoma.
Babban manomiyar Washington da Maryland.
Yanzu yanzu na ga na san ina san tunda haka ne yanzu. Taki nan baba. Tokali tokali zan zama.
Eh, a sa musu hankali.
Yawwa, Amazon kwanan nan zan fara sallan shi a Amazon. Mutane su je suka dan sa kadan gonar shinkafa su sante.
Kin da sai ai tallake dan taki taki taki. Da taki.
To baba, kamar da muka saba bari mu bude wannan babi. Ya mika an yi race an yi rashi a wurare daban-daban
haka yake.
Eh, an yawo bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya zan wata yayanmu ta rasu a Kaduna. Wato malama Asadi Idi Musa da aka fi sani da 'yar sanda wanda Allah ya yi rasuwa ranar Litinin a Kaduna, aka kuma yi jana'izar ta ranar Alhamis. Sai kuma malama Saratu Suda Kasin a malumfashi. Sai wata 'yarmu Alisa da ake muke ma ikirari da no matsala da mijinta Musa Dauda wanda su kuma suka samu karuwa jinjiri amma ya koma bayan kwanaki uku. To Allah jikan dukan waɗannan mamata, Allah ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyauta tana mu ƙarshen.
Amin sama amin. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wazirin sarkin Zango kuma sai Alhaji Yusuf Amuda Madugu da baki ɗan iyalan gidan Babu Madugu na rasuwan Alhaji Ahmed Madugu wanda aka fi sani da Mr. Bobby, wato mijin Hajji Yara Mutum Sayan Lady Boutique kenan, wanda Allah ya wacikawa a farkon wannan mako. To Allah ya yi kansa da rahama da sauran magabata. Sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga mai ɗakin sa Hajji Yara Mutu mai Mr. Lady Boutique da kuma Alhaji Ali Madugu da Alhaji Sidin Master. To a gaba kuma sai ta'aziyya zuwa ga iyalan wani dan uwa wanda ake kira Alhaji Tela wanda Allah ya masa rasuwa akan iyakar nan Amurka kenan da kasar Canada a lokacin da yake kokarin ketarawa ya shiga kasar Canada kenan. Allah ya karbe ransa. To an ce ƴan uwansa suna
wani
wallahi an ce ƴan uwansa suna unguwar Nima Accra. To Allah ya ji kansa kuma ya ba dangi hakurin jure wannan rashi. To kamar yadda aka yi wato ana ta'aziyya kuma zamu mika gaisuwar taya murna na cika shekaru 63 a duniya.
To Allah ya kara nisan kwana.
Amin amin. Wato zuwa ga Khalifatul Akbar Ustaz Ahmed Abdul Fail Abdullahi Mai Kano Jallo kuma shugaban kungiyar Tijjaniya ta Tijjaniya Muslim Council of Ghana wanda ke tsayar da maulidi na Baba Jallo wanda za a yi a ranar 26 ga wannan watan August ko kuma August 26 kenan, wato watan gobe za a yi a garin Farai. To Allah ya maimaita muna ya kuma ba da ikon isa wurin.
Amin suba amin. Shiga babin sada zumunci baba, bari mu mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya da sada zumunci ga Dinatu Jakawa da Deborah Bande Sebas Daniel da James Dion da Mary Ruang da Dan Ladi Burga sai Kabir Isa Kobi da Bala Ahmed da Rabi Jan sai Alhaji Bello Datti Turabu a birnin Lagos mai masaukin baki da mai martaba Alhaji Dantala Shehu sai Ali Abari Abubakar da ambasado Hassan Muhammad Hassan sai Gana Sani na ofishin jakadancin Najeriya a nan Washington DC da Alhaji Muhammad Anka sai Ashiru Abubakar da Malam Babaji Tiraki da Baban Bature Yakubu Yankai sai barista Abi Mahmud da barista Sa'ida Sa'ad Bugaje da Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa Birnin Kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa mun samu sakonka mun gode Allah ya ƙara zumunci Allah kuma sa a dawo Haji lafiya
sai mun so amin
ne da ake cin ruwan zanzan ne ko
eh haka ne fa
yawa sai
Haji Baburun
yawa gashi kuma yace wai yana da tsaraban yana da tsaraban labarai zai kawo mana buhu buhu to Allah ya dawo kai
to ya san gode ga Alhaji
haka haka yace sai Hajiya Zainabu Nunu da Habiba Usman Mamar Hafsat sai Hajiya Aya Talatu Lebi da Hannatu Dauda Tanko sai Baba Andu Jarmai a Huntuwa sai Hajiya Asama'u Fete mai wankin mota a birnin Kano da Kristi Shwe mai ɗinkin ƴan gayu a birnin Jos sai Bashir Alhaji Manzo da Daula Salim da Dennis Datar daga Horse Musa Yaro da iyalansu sai Dr. Abdulmumin Sa'ad likitanmu a nan Amurka da Dr. Alasan Yusuf da Dr. Gambo Dauda Katsina sai Dr. Habiba Ismail da Dr. Mairo Mandara da Abdulmalik Inusa da kuma Abdulrazak Bello da fatar an tashi lafiya
amin summa amin to sai kuma gaisuwar saje zumunci ta bari huce da tafiyo daga Isu Dila Faki a jihar Kaduna yace gaisuwa da fatan alkhairi da daukacin ma'aikata na VOA Hausa sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba Hakibin Faki Alhaji Jafar Aliyu da mai martaba Sarkin Faki Alhaji Sani Jafar Aliyu da kuma Alhaji Nuhu Tsiga Faki da Musbahu Mansur Faki da kuma Tijani Reka Faki da Sani Mulo Faki da Alhaji Ibrahim Mai Kanwa Kofar Gabas Faki sai kuma Shaibu Mai Blouse Kofar Gabas Faki da Ashiru Mai Barkono Kofar Gabas Faki da Alhaji Haruna Wallo Kofar Gabas Faki da Alhaji Bashir Gidan Mabuga Bakin Kasuwa Faki da kuma Murtala Dan Faki da Gambo Alaska Kofar Gabas Bakin Kasuwa Faki da Ibrahim Kogi Baban Sulaiman Kofar Gabas Faki da Tahiru Danju Faki da kuma Gali Suraju Faki da Nuhu Lawal Faki da kuma Sarkin Hausa wan garejin Olodi a jihar Osun da al'ummar garin Faki baki daya mai gaisuwa Isu Ndila Faki daga jihar Kaduna to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta fito daga Sani Muhammad Chindo gwarkarofin Badaki a jihar Bauchin Tarayyar Najeriya da ke cewa salam BOA filin abar ya huce da fatan masu gabatar da shirin suna lafiya ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga malama Zainab malaman makaranta a Bauchi da kuma Hajiya Dada maman Bashir Bajabure da kuma Habiba maman Jafar Abuja to sai kuma wannan gaisuwan ta murna zuwa ga Ahmadu Maninja daga Bauchi unguwar Karufin Madaki wanda mai girma jujjuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame ya bashi sarautar gargajiya na magatakar dan jujjuma a Bauchi to ya ce yana mika godiya ga jujjuman Bauchi da ya bashi wannan mukami to Allah ya taya Ahmadu Banja riko wannan mukami to sai kuma gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Malam Musa Ngoji da ke Yobe a jihar Port Harcourt sannan kuma muna taya iyalan marigayi zannan Maidala yarin Port Harcourt ACG Usman Maina Kaina bisa bukin nadin sarautar garkuwar yamman Port Harcourt da aka yi wa ɗansu Akitaji Hussein Adamu Usman Maina Kaina da mai martaba Sarkin Port Harcourt Mai Umaru Bubaram ya bashi Allah ta yi riko ya kuma bada nisan kwana
to amin kuma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa
ko ka da
ka bari mu yawa to bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe a waɗannan likitocin takarda akwai a turanci ana cewa waɗanda ba likitocin
na jinya ba
yawo ba na jinya ba waɗanda suka yi karatun digirgir ko
lalle dai ka haka
yawo to bari mu fara da ni yawa mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya ga Dr. Gideon dan Maryam da Dr. Harold Daniel sai Dr. Hashim Gumel baban mu kenan anan da Dr. Ibrahim Sallau tsohon shugaban kungiyar zumuntara na kasa wato kungiyar yan arewacin Najeriya mazauna Amurka na kasa da Dr. Jafaru Sa'ad sai Dr. Jibrin Ibrahim da Dr. Samuel Jimba da Dr. Mary Shuaibu gaisuwa fata alheri ga Dr. Muhammad Hashim da Dr. Muhammad Ladan sai Dr. Musa Dankyawo sai Dr. Yahaya Musa sai Dr. Musa Yahaya Malumfaci da Dr. Mustafa Babaliya sai Dr. Mustafa Sugungun gaisuwa fata alheri da Professor Grace Estron da Professor Christabel da Professor Samuel Zalanga da Professor Shedrack Best gaisuwar fata alheri ga Dr. Samuel Guteng gaisuwa a bare hute zuwa ga Dr. Umar Ahmed Muhammad da Dr. Usman Bugaje da Dr. Usman Muhammad sai Dr. Yusuf Habu Fulfulde da fatar an tashi lafiya ya Allah ya yi jagora a cikin ayyukan da suka sa gaba duka
amin
Allah ya bada nasara
amin
Baba yau labarin da zan baka ba dare bace ta fi gida dai amma dai a can wajen Katsina ne lamarin ya faru. Ba dare bace ta fi gida.
Da haka.
Yau wato to wai baba wai wani hotel ne a Katsina.
To
a irin yadda kowane wurin kasuwanci aka kowa ne akwai ire yadda suke tallata kansu da abinda suke harkar kasuwancin su
haka
to a wannan hotel din a wurin cin abinci bangaren cin abinci sai aka rubuta cewa wai ka ci iyakacin ka
to
amma ba kai bane zaka biya jikanka ne zai biya kudin ya sha maganin wanke ciki ba ba ya to dan ya ci ya musu cin
ya
ci yawa ya ci na banza
shike da ya musu cin kacaki
yawa ya ga wani wai ya ga wanda ya oda ya ga wanda ya oda ya ga wanda ya oda ya gama cin abinci ke nan yana ya wanta ne yana so ya tashi sai ka miƙa miki bin
kaka
a'a bai gane ba
ka gane tunda baka iya kasidanci ba ka gane na'am
wai bai gane ba
to
ba sun ce wai idan ya ci abincin jika shi ne zai biya ba sai suka ce eh ai jika shi ne zai biya ai wannan kudin da aka bashi ba wai kudin abincin bane
wai
yace to kudin menene yace ai kudin abincin da kakanka ne ya ci gashi can baya sai ka bai shi yana na a
cikin eh shi na shi ne ba zai biya ba
ai wanka a cikin kai ba za ka biya ba tun da dai abu nan wai ai ba naka bane na kakanka ne a bayan gashi shi ne ta abinci kai kuma za ka biya kai kuma wanda ka ci jikan ka zai
kaka da bu jikan ka ya dauki wannan baki
baba a ce shi bai sani ba yana ce a bashi wannan ana ba wani duk yana dublin bilin ne a ce bai sani ba yana ta a wani ne ke kara wa bilin ya zocin baza
bai sani ba ne ba an mai ragi saboda da zai biya daidai na kakanki da ba ba zai iya mace
ai to Allah ya sa ma ya zo da kuɗin biyan na kakanki ba ya to da aljihu ya gaja da ya huje ba ai da ni sai ce musu zai ce to kaga ni dama ba zo da kuɗin
wato wannan ba hade yake a wancan mako da ya haɗu da shi ba nufi a maka
eh
suka sha shi fita da shi ya ɗauka a katsina zai sha
ya sha shi a katsina zai sha ya ne gane kuskure shi da wannan labarin yawwa ɗan garinmu ne Bashir Yahuza Malufashi ya ba da wannan labarin to da fata
ya ku tsara labarin
yawwa Bashir an tashi lafiya kai kuma kar da fata kai kuma kana da jikan da zai biya maka bill in ka je cin abinci a katsina
ko kuma ya shi ma biya na kakanki
ai kuwa na zama da ba jini da daga bana nu tabili da aka tilis buja burki da yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ¡Gracias!